2018 ga watan Satumba na shekarar 2017 aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a bangaren La Liga na kasar Spain na shekarar 2017 zuwa 2018 a wasan mako na hudu. Kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kwallo 2-1. A yau kuma za a shiga wasan mako na biyar duk na bangaren La Liga na shekarar 2017 zuwa 2018. Kungiyar kwallon kafa ta Valencia a yau din za su karɓi bakuncin Malaga da misalin karfe 7 na dare a gogon Najeriya. Barcelona a gida za su fara da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Eva da misalin karfe 9 na dare a gogon Najeriya. Niger, Kamaru da kasar Chari. Daga kasar Spain za mu koma kasar Jamus, ita ma a nahiyar ta Turai, inda nan ma ake fafatawa a wasan League na kasar, wato Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan mako na biyar. Inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a yau da fafata da Stuttgart da misalin karfe 5 da rabi na yammaci a gogon Najeriya. Schalke 04 kuwa gida za su karɓi bakuncin Bayern Munich ne, su kuma da misalin karfe 7 da rabi. Har ila yau da misalin karfe 7 da rabi kungiyar kwallon kafa ta FC Augsburg da fafata da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig, yayin da Wolfsburg za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen duka da misalin karfe 7 da rabi. Na dare a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. Har ila yau muna nahiyar ta Turai, amma a kasar Ingilishi kuma a gasar cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018, inda za a buga wasanni 11 a yau din kungiyar kwallon kafa ta Leicester City su da za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Crystal kuwa za su marabci Crystal City, za su karɓi bakuncin Stoke City ne, yayin da Wolverhampton za su farge gumi da Bristol Rovers. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace za su karɓi bakuncin Huddersfield Town ne, da yayin da kungiyar kwallon kafa ta Volley za su fafata da Leeds United. Sai West Ham United a gida su fafata da Bolton Wanderers. AFC Bournemouth kuwa za su farge gumi da Brighton and Hove, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough. Sai Brentford karɓi bakuncin Norwich, za a buga wasanni ne duka da misalin karfe 8 saura fata na dare a gogon Najeriya. Sai wata biyu da za a buga shi da misalin karfe 8 sai dai, inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za su farge gumi da Barnsley, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Reading za su karɓi bakuncin Swansea City ne. A labaran club da club, har ila yau muna nan a kasar ta Ingila, bangaren kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta yi kira ga magoya bayan ta da su bar nuna bambancin launin fata. Manchester United ta faɗi haka ne sakamakon abin da ya faru a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Everton a ƙarshen makon da ta gabata a cikin gasar cin kofin Premier League na bana na shekara 2017 zuwa 2018, mako na biyar, inda Manchester United ta lallata Everton da kwallo 4 da nema. A yayin wasan ne, magoya bayan Manchester United suka rera wasu waƙoƙi da ke nuna bambancin launin fata ga ɗan wasan gaban Manchester United mai suna Romelu Lukaku baƙin fata. Kuma wannan ba shine karo na farko da aka ji magoya bayan suna yin irin wannan waƙoƙin ba, domin sun rera a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Basel na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018, inda Manchester United din ta doke Basel da kwallo 3 da nema. Haka an fahimci suna nuna launin fata ne ga shi ɗan wasa. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta buƙaci magoya bayan ta da su daina irin wannan mummunan ɗabi'a mara kyau, domin hakan cin mutunci ne. Romelu Lukaku dai shekara 24 da haihuwa ɗan kasar Belgium, kuma baƙin fata ne ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a bana daga kungiyarsa ta Everton a kan kuɗi fam miliyan 70, inda a yanzu haka ya zurefa kwallaye har 5 a raga a wasannin League 5 da Manchester United ta yi ta buga. Ƙarshen abin da ya sauwaka da labarin wasan kenan. Daga nan dandalin VOA, huta lafiya.